Gwamnatin Ghana ta sanar da adana kimanin miliyan 3.5 na dalolin Amurka a kowace wata a Baitulmal ɗin ƙasar biyo bayan ta yanke shawarar sallaman wasu Chinesawa da ke aiki a kamfanin sarrafa makamashin iskar gas, wato Ghana Gas Company. Shugaban kamfanin Benjamin Asante shine ya shaida wa manema labaru hakan, a inda ya ci gaba da cewa:
"In March 2017, this plant was being operated by 52 Chinese.
Kafin watan Maris ɗin shekarar 2017, sai wasu Chinesawa su 52 ne ke kula da na'urori a kamfanin, amma sai muka gano cewa kamata yayi da al'umman kasa su gudanar da wannan aiki. A don haka mun kulle yarjejeniya da Chinesawan, a inda sun ka amince tare da horas da mutanenmu. A yanzu injiniyoyi da ke kulawa da na'urorin sarrafa iskar gas a kamfanin babu dan wata kasa ko ɗaya a ciki, kuma tun lokacin da al'umman kasa suka fara wannan aiki kuwa ba a samu wata matsala ba."
"So anywhere you go, this plant is being run fully by Ghanaians."
Wannan mataki da gwamnatin Ghana ta dauka ya faranta wa al'umma rai sosai, a inda mai sharhi bisa harkar sufuri a kasar Ghana, tsohon wakilin jam'iyyar adawa ta NDC a zaurin majalisar dattawan kasar Ghana, Adam Mutawakkil, ya ce baiwa al'umman Ghana dama ya dace sosai, tare da ma shawara da ya baiwa gwamnati cewa duk wata masana'anta da za ta fara aiki to kamata yayi da a ringa garwaya 'yan kasa da baki, domin al'umman su kuma su ci muriyar albashi.
"Every agency that is being set up, and that is more technical, can start with the mixture of foreigners and Ghanaians."
Masana tattalin arziki a kasar kuwa sun ce baiwa 'yan kasa damarmaki hakan zai rage matsalan faduwar darajar CD bisa dalan Amurka da ake ci gaba da fuskanta a wannan yanayi na kullun kwanan duniya, inji Malam Najib Ibn Hassan.
"Samun dola cikin kasa ya zama wani cikas, ya bar CD na mutuwa, to amma yin wannan zai sa yanzu wa'annan Ghanaians da aka doki za su tafi da al'amarin wannan gas company, to insha Allah za a biya su cikin CDs, so yanzu pressure da ke zuwa kan CD yanzu ya rage, bin ma'ana kamar bamu kuma neman dollars mu biya wa'anga foreign expert."
To ko ya al'umman Ghana suka ji da wannan mataki da gwamnati ta dauka?
"Wallahi mataki ne mai kyau, don ya samar ma yaran mu aikin yi, kuma most of kudin da ake bayewa ake batawa na ba a 'yan kasashen waje, kudin ya saura cikin Ghana, haye muna wayansu ababa masu amfani, mu da alakulli halin mu dai mu ga yaran mu wanne ya kare makaranta ce sun samu mashiga, wanda yake za su samu abinci su ma su yi mai su ci, obe mu ma yazo ya kai gare mu, wanda ya fito aiki yazo a baba sannan gida."
Za ka ga 'yan kasa suke aikin kasa, suke cin gajiyan kasa, amma sai ka ga Ghana sai mutumin waje shi zai zo yana kwashe arzikin kuma yana fita da shi. Tunda gwamnati ya gano haka ba, yana da kyau kwarai Allah ya taimake shi ya bar 'yan kasa su shiga cikin aikokin kasan Ghana ba baki ba, arzikin mu kuma zai saurin kasa ne, ba za a fita da shi wani kasa ba.
Ghana dai ta shiga cikin jerin kasashen da ke samar da makamashin iskar gas a Afirka ta Yamma, amma masana sun ce yawan gas ɗin da kasar take samarwa bai kai amfanar da al'umman faɗin kasar gabaki ɗaya ba, da yawansu ya zarta miliyan 30. Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.